Alubalan tsaro a jihar Zamfara na ci gaba da jefa shakko da rudani a cikin zakatan wasu al'umma musamman na ganin yadda ƴan bindigar ke ci gaba da kai harare a wasu yankunan jihar duk da cewa mahukunta na furta cewa ana samun sauki a kan lamarin to sai dai wasu ƴan Najeriya kamar irin su Mallam Zakar Adamu shugabannin kungiyar rundunar adalci ta Arewa maso gabacin Najeriya na ganin cewa ba ma dauko hanyar magance matsalar ba idan har ƴan bindigar za su iya kalubalantar jami'an tsaro da magunatin karan kanta
kasa kamar Najeriya a waye gari a ce wani mutane sun bullo sun gagari gwamnatin Najeriya wanda muke da komai Allah ba mu dukiya da makamai da kayan aiki duk muna da shi a waye gari a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya kaje har wani mutum ya fito a Najeriya yana tutuwa cewa an kama dan uwansa an rike shi wanda in ba a sake shi ba ya ce zai killace mutane ci gaba da kashi wanda har yanzu zuwa magana dake da kai dan ya fara yana yi a waye gari a ce wai an rike inda yake an rike inda za a yi
dashi yace lokaci yayi da ya kamata al'umman Najeriya su samu sa'ida da kuma ta kangin tashi hankali da sarmatsoron da suke fuskanta
to daga abu da ya gelle ɗan Najeriya hakkin gwamnati ne fa ta kare dukiyoyin al'umma da rayukansu da mutuncinsu yau an waye gari a Najeriya babu ɗaya abin da ake
har ƴan bindiga dai a jihar Zamfara ya sace kunno kai ne a ƴan kwanakin nan musamman a yankin Shinkafi da yankin Bukom da wasu yankunan jihar ta Zamfara da ke fuskantar hare-hare ƴan bindigar akai-akai wani mazauni ƙauyen unguwar Sarkin Musulmi da ke karamar hukumar mulkin ƙauren Namuda ya koka akan harin zarin ruga da ƴan bindigar ke yi a ƙauyen nasu
so muna kira ga gwamnati ta yi duk mai yiwuwa na ganin cewa an magance wannan matsala domin abin da suke so su ga sun tada wannan gari suna zuwa irin bayan la'asar su bude ma mutane wuta so mutanen gari su kai kokari suka nada masu gadi yanzu garin nan an kashe musu mutum kusan mutum bakwai don ga komandan masu gadi an kashe shi
shima Sani Abdullahi Shamba wamban Shinkafi ya koka karara akan barazanar da yace ƴan bindigar suke yi wa al'ummar karamar hukumar mulkin ta Shinkafi inda har ya miƙa kokon baransa zuwa ga mahukunta na neman a ceto yankin nasu daga barazanar ƴan bindiga
duk ƙauyukan Shinkafi da Zulmi da Isa da wanda ke bin hanyar Shinkafi zuwa Taura zuwa Shinkafi zuwa Isa zuwa Shinkafi zuwa Sabon Birni zuwa Shinkafi zuwa Sokoto yana cikin tashin hankali wannan matsaloli na tsaro wanda ya da shekara 13 ana fama da su yaƙi cinyewa saboda sakaci na shugabanni ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki
to sai dai laftar kan Abubakar Abdullahi mai magana da yawon rundunar tsaro ta haɗin gwiwa da ake kira Operation Fansar Yamma wato rundunar a ƙirƙiro domin dawowa da zaman lafiya a yankin Arewa maso yammacin Najeriya ya ce dakarun sojin sama da na ƙasa da ma sauran jami'an tsaro da ke aiki a ƙarƙashin rundunar ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma suna ci gaba da samun galaba akan yaƙi da ƴan bindigar
dakarun sama wato sojojin sama su ma sun gabatar da wani samame a maboyar 'yan ta'addada da ke tsakanin Fakai zuwa Kwari. Shi wannan farmaki sun kai shi ne sakamakon bayanai da suka samu na cewa ɗaya daga cikin kasurgumi 'yan ta'addada ake kira Bello Turji yana ganawa da makusantansa a wannan wuri. Wannan hari ya yi sanadiyar raunata wasu daga cikin makusantan shi wannan ɗan ta'addada ake kira Bello Turji.
An dai kwashe gwamnatin shekaru ana fuskantar kalubalen tsaro a jihar ta Zamfara lamarin da ya sanadiyar laƙume rayuka da dukiyar al'umma masu tarin yawa. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.